fresh meh.
I'm coming back to my Ghana.
Which is a name also Ali.
Yes, sir.
Bitch, I'm Jedrico.
Kushasha Juku. Tell me what the Kushasha Niko. Then what the Rara.
But the kid, you got to put it up.
I come at some town of money. Oh, where I should have been coody. When they could be wicked, I must say more time. Me, you are Kazamu Kunkuni, Rokona Alabani, and Vaku. Don't know that they're Sunny Bamubaku. I don't I dole mukona cheku kushasha galinku nate kushasha ninku kawaye mata
ee muna kuni
mata
kuma na muni
mata
galinku na muni
mata
wana kuna muni
mata
mure ku mun zamu da mukira juna mu sun siya da bai rayuwa ba da mun kujira mu bikinku Você é moça calcura o ar e mata Puro mumu ganku Tu na farada de jada tua
Kunza bumu nena ku Muma ku nena mukuzo e mata
Inaki zeki
Kuna butata shagali Kuche ane mumu kuni Ingide mkuza aisha ani Kuche ane mozo ali Mara gargaji sauchi Kukwa karkukaza darawa ema Chakarawa mje
Emata
Uya kafa mje
Emata
Karkuza rawaje
Emata
Kumura barbaje
Emata
Kanzo chaya hira Munde kia wawa Shagali karkoji kunya Emacha ina kukene Patazo mochefi umacha
Inakize yake Kekwa kinakize yake Keko ya buya
Inakize yake Kekwa kinakize yake
Shagali,
Meat Cake Mix.